Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 1 ga watan Agustan 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A cikin labaranmu na yau, za ku ji cewa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi muhawara da abokan neman takarar shugaban ƙasarsa na jam'iyyar Democrat. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ƙasar Thailand yanzu haka don halartar babban taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Kuma ana kyautata zaton an kashe ɗaya kuma magajin wanda ya kafa ƙungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa a nan Amurka an kammala taron yali da gwamnatin Amurka ta kirkiro da shi wanda ake horar da matasa daga kasashen Afirka. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger ana ci gaba da dakon sakamakon zaben da aka gudanar na shugabannin kungiyar kwadago ta kasar. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi muhawara da abokan neman takarar shugaban ƙasarsa na jam'iyyar Democrat a daren jiya Laraba game da batutuwan kiwon lafiya, shige da fice, manyan laifuka da kuma wariyar launin fata, yayin da masu kalabatar masu suka cicceke shi a matsayinsa na ɗan Democrat da ke kan gaba, wanda zai yi takara da shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020. Ina neman takarar shugaban ƙasa ne domin in mai da martaba ƙasar, inji Biden a lokacin da aka bude zaman muhawarar karo na biyu na ɗan neman takarar jam'iyyar Democrats a garin Detroit a jihar Michigan da ke tsakiyar yammacin Amurka. Amma nan take, bayan da Biden ya ce yana ganin tsarin kiwon lafiyar da sanata daga jihar California Kamala Harris ta gabatar wannan makon abu ne mai sarƙaƙiya. Ms. Harris da ke tsaye a gefen Biden ta mai da martani da cewa tsarin ya yi mishi sarƙaƙiya ne saboda bai karanta shi ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ƙasar Thailand yanzu haka don halartar babban taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asia da ake kira ASEAN a takaice, wanda ke zuwa ƴan sa'o'i bayan da Koriya ta Arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami. Wannan shine karo na biyu da Pyongyang ta yi gwajin ƙasa na mako ɗaya. Pompeo zai jagoranci wani taro da za a yi tsakanin Amurka da ƙungiyar ƙasashen na ASEAN yau Alhamis, tare da takwarar aikinsa a Bangkok. Yana mai cewa yawancinsu suna da muradai a kan batutuwan tsaro, zaman lafiya da cigaban ƙasa a yankunan tekun yammacin Pacific da na India da kuma Indonesia. Haka kuma Pompeo zai yi jawabi game da harkokin bunƙasan tattalin arziki da Amurka ke yi a yankin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A yau Alhamis, shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya kira matakin da Amurka ta ɗauka na saka mishi takunkumi a kan ministan harkokin waje na Iran wasan yara. A wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a talabijin, Rouhani ya ce Amurka ta yi ikirarin tana so ta hau teburin shawarwari da Iran ba tare da wasu sharuɗa ba, amma kuma sai gashi ta sanya takunkumi a kan ministan harkokin wajen ƙasar. Wannan mataki da ba a saba gani ba a cewar wannan babban jami'an gwamnatin Trump a lokacin da yake tattaunawa kan matakin da Amurka ta ɗauka a kan ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif. Umarnin takunkumin da Amurka ta sanya ya zargi Zarif da yin abubuwa a madadin jagoran ƙasar Ayatollah Ali Khamenei, wanda kwanan nan aka sanya sa a jerin sunayen mutane na musamman da Baitul Malam Amurka ta sanya wa takunkumi, aka kuma hana wani dan Amurka yin wata hulɗa da su. Kasar Rwanda ta rufe iyakarta da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yayin da Congo ke kokarin shawo kan barkewar annobar Ebola a baya-bayan nan. Wannan na zuwa ne bayan da aka samu rahoton mutum na uku da ya kamu da cutar a birnin Goma da ke bakin iyakar kasar. Oliver Nduhu Girehi, karamin ministan harkokin waje na kasar Rwanda, ya faɗa a yau Alhamis cewa gwamnatin kasar ta rufe iyakarta da ke wajen garin Gisenyi a arewa maso gabashin kasar, wato garin da ya haɗa iyaka da garin Goma, wanda mutane fiye da miliyan ɗaya ke zama a cikinsa. Haka kuma dubban mutane sun tsallaka iyakar da ƙafa. Jami'an kiwon lafiya ƙasar Congo sun tabbatar da cewa ɗiyar wani mutum da ya mutu sakamakon cutar ta Ebola a farkon makon nan ta nuna alamun kamuwa da cutar. An dai gano cewa mutumin na ɗauke da cutar ne 'yan kwanaki bayan isarsa garin Goma daga wani ƙauye a lardar Ituri da ke arewa maso gabashin ƙasar. Ana kyautata zaton an kashe ɗa kuma magajin wanda ya kafa kungiyar Al-Qaeda, Osama bin Laden. Ana tunanin wani hari da Amurka ta taimaka aka kai ne ya yi sanadiyar mutuwarsa, a cewar wani rahotanni. Jami'ai da suka yi bayani a kan batun amma suka so a saƙaye sunansu sun tabbatar da mutuwar Hamza bin Laden, wanda ake zaton shekararsa 30 da haihuwa, kamar yadda kamfanin dillancin labaran NBC ya faɗa jiya Laraba. Daga baya jaridar New York Times ta ba da rahoton cewa tun cikin shekara biyu da suka gabata aka kashe Hamza bin Laden a wani farmaki wanda kusan da taimakon Amurka a kai shi. Amma jami'ai sun faɗa wa jaridar ta Times cewa gwamnati bata tabbatar da mutuwar Hamza ba, kuma ta ki ta ba da ƙarin bayani. Dama Amurka ta sha sanar da ba da tukuncin har dala miliyan ɗaya ga duk wani mai bayani da zai kai ga kama Hamza bin Laden ko a kashe shi, wanda ke tare da mahaifinsa a lokacin da kungiyar Al-Qaeda ta kawo hari na Amurka ranar 11 ga watan Satumban shekara 2001, wato harin ta'addanci akan katafaren benin cibiyar cinikayya ta duniya da ke birnin New York da kuma gina ma'aikatar Pentagon. Bisa ga wasu wasiƙu da aka samu a gidan Osama bin Laden a garin Abbottabad da ke Pakistan, an horar da Hamza bin Laden tun yana yaro don wata rana ya jagoranci ƙungiyar ta'addancin mahaifinsa.
Hajiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da dakon sakamakon zaben da aka gudanar na shugabannin kungiyar kwadago ta kasar jiya Laraba 31 ga watan Yuli, da nufin samar da wani tsari akan maganar kare haƙƙin ma'aikata. Bayan la'akari da yadda yawaitar kafuwar ƙungiyoyin kwadago a 'yan shekarun nan ke haddasa cikas ga dukkanin wani shirin sulhu a tsakanin gwamnatin kasar da shugabannin ƙungiyoyin kwadago, lamarin da ke rage wa kasar kima idan hukumar kwadago ta duniya. Daga Yamai ga rahoton da Sulam Mumin Barma ya aiko mana.
Ma'aikata 185,909 ne suka yi rijistar wannan zaɓe domin raba gardama a tsakanin ƙungiyoyin kwadago kimanin 12 da ake da su a wannan ƙasa. Gwamnatin ta Nijar ce ta shirya wannan zaɓe da nufin tantance ƙungiyoyin da za su tunkare ta da buƙatun ma'aikata a nan gaba, matakin da ka iya ƙara wa wannan ƙasa matsayi a idan hukumar kwadago ta duniya, wato BIT, wacce ke fatan ganin an samu haɗin kai a tsakanin ma'aikata cikin kowane hali. A yanzu haka ƙungiyoyin kwadago sun dukufa ga tattara sakamakon da ke zuwa musu daga sassan ƙasa. A cewar mataimakin sakataren ƙungiyar CDTN Malam Ibro Kane, akwai alamun haske a wannan tafiya.
Muna murna ga abin da muke samu, muna cikin ƙungiyoyi wanda a gaba ko ƙungiya wadda za ta zama gaba a wannan zaɓe. Komishina wurin Ubangiji a halin yanzu ga sakamakon da muka samu, lalle akwai armashi ga abun, kuma muna jin ƙarfi a sai dai ta yana, saboda sai an samu sakamako duka ne za mu ce ma mun lashe ko mun lashe.
Kungiyar USTN wacce ke matsayin ɗaya-ɗayar kungiyar kwadagon ma'aikata a zamanin da al'ummar Nijar ke gwagwarmayar kawo ƙarshen mulkin Daniyar da ƙasar ke ƙarƙashinsa a 1990, na daga cikin kungiyoyin da suka fafata a wannan zaɓe da ke matsayin na farko da ake shirye makamancinsa a tarihin wannan ƙasa. A cewar magatakardanta Zaman Allah Muhammad, suna da ƙwarin gwiwar samun kyakkyawan sakamako ko da yake sun gano alamun murdiya.
Girgamkin da aka yi shi ba a yi shi ba da kyau, don ka bai ba da damar yawancin ma'aikata suka samu katin zaɓe ba, balantana su ingantar da zaɓensu. To amma alhamdulillah sai mu ce tafiya ce wadda aka fara, insha Allah za a ci gaba da ita shekara hudu zuwa shekara hudu in Allah ya yarda. Allah so za mu samu matsayi a cikin wannan zaben, don saboda muna tsammanin mu zo cikin kungiyoyin da suke kan gaba.
To sai dai ministan Kwadago Ben Omar Muhammad ya bayyana cewa komai ya gudana cikin yanayin haske, saboda haka gwamnati za ta yi na'am da duk kungiyar da ta yi nasara a wannan zaɓe.
A wannan haraka babu wata magudi ko kuma wani zance kace na ci, tunda kowa san dan me kenan, kuma kowa san dan me aka je wannan zaɓe. Kungiyoyi na Kwadago su je su dinga magana da sunan 'yan ƙasa, musamman ma'aikata su tare da gwamnati. Kowace central syndical wanda take takara tana da wakilinta cikin mazaɓa.
Hukumar zaɓe ta CONEP a nata ɓangare ta kafa sansanin musamman a ofishinta da ke birnin Yamai, inda take tattara takardun sakamakon da ke shigo ta daga yankunan karkara, yayin da wasu ke bayar da alƙalaman ta hanyar waya. A farkon watan nan na Agusta ne ake sa ran bayyana sakamako, kuma a bisa ka'idar wannan zaɓe, dukkan ƙungiyar Kwaragon da ta gaza samun kashi 5 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ta faduwar was. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gai da Sulaiman Mumini Barma. To daga jamhuriyar Nijar bari mu dawo nan Amurka, inda aka kammala taron yali na shekarar 2019 da gwamnatin Amurka ta kirkiro da shi a lokacin tsohon shugaban Amurka Barack Obama, wanda ake horar da matasa daga kasashen Afirka. Matasa maza da mata sama da 700 suka yi musayar ra'ayi da dabaru a tsakaninsu domin kulla kyakkyawar alaka. Abokin aiki na Abdulaziz Adli Turu ya halarci rufe taron, ya kuma tattauna mana da matasan, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Kimanin bindigogi 19 waɗanda suka hada da Kalashnikov 11 da pistole 7 da wata kilar China 1 aka gano a cikin wata motar jigila kilar bus wacce ta fito daga garin Gao na arewacin Mali. Jami'an tsaro a tashar bincike ta ƙauyen
kowace shekara, shirin na Yali, wato Young African Leader Initiative na shekarar 2019, kan ba matasan horo na tsawon makonni 6 a wasu jami'o'in kasar domin su zama shugabannin al'ummomi da ke tafe a ƙasashensu a ɓangarori daban-daban, kama daga kasuwanci zuwa taimakawa al'ummar, har ma da yadda ake jagoranci cikin adalci ba tare da cin hanci da rashawa ba. A wannan shekarar ta 2019, matasa daga ƙasashe fiye da 35 na yankin Afirka ne suka halarci wannan taron na musamman. Bayan da aka kammala taron, matasan dai sun miƙe kira zuwa ga shugabanninsu. Hamza Waziru daga jihar Bauchi.
To alhamdulillah, kirana daga shugaba Muhammadu Buhari shine ya dube mu da idan rahama. Mu mutane masu bukata ta musamman kenan, muna godiya ta musamman da rattaba mana hannu da akan dokan mu na mutane masu bukata ta musamman, wato disability right bill kenan. Yanzu fafutukan da muke yi shine implementation na wannan doka.
Sai kuma Dr. Nafisa Hayatuddin daga jihar Kaduna.
Ina mai kira da cewa akwai matsaloli da yawa da suka shafe mu a kasar mu, wanda a fannin lafiya ana making some efforts, amma kuma lalura irin wannan ta kwakwalwa wadda ta shafi more than 20%, that means mutum cikin mutum 10 a al'umman mu, mutum 2 a kowane mutum 10 suna fama da lalura da ta shafi ta kwakwalwa ko ta lalurar hankali. So wannan bangare ya nuna cewa mutane sama da miliyan 20 a Najeriya, wurin miliyan 40 a Najeriya suna fama da matsaloli irin wannan, amma kuma ba mu da yanzu a haka ma a yanda muke ba mu da law, ba mu da mental health act.
Sai kuma Alexander Chinedu Obeshina daga Abuja.
To gaskiya abin da nike so in giya ma shugabanni, muna bashi godiya abin da yayi. Kagan tun da ya shigo Najeriya ba wani ganinci da ya taba yin aiki akan sola kamar ganinta Buhari.
Sai kuma Abdulrahman na Korone daga jihar Talabiri.
To kiran yana da muhimmanci kuma ina ji shugaban namu sun san da za da wannan kira da zan yi. Kiran shine ta kamata Niger Energy abu biyu ne. Muhimmancin aikin da zai sa ƙasa ta ci gaba shine neman ilimi, karantarwa. Ilimi yana da muhimmanci bisa ga tahiya gaba na ƙasashen da muke fuskanta.
Sai kuma Balkisa Gambo daga birnin Kwanni.
Aikin ya mishi yawa mun tabbata, kuma yana kokari mun tabbata, amma in muna iya samun falala din masu kan haka kare muhalli, mu kara samun falala ta shibka itace yanda za a samu matasa su zamanto cikin wannan kare muhalli, abin zai yi kyau.
Sai kuma daga ƙarshe Ahmadu Sani daga jihar Maradi.
Kiran da ke gare ni ga shugaban ƙasa Muhammadu Isu lalle yana kokari a yanzu, to kuma abin da zamu cewa ya ƙara bisa kan abin da yake yi, saboda kullun ƴan ƙasar Niger ƙaruwa suke yi, kenan kullun akwai bukata tana ƙaruwa ta ƴan ƙasar Niger, kenan kada a manta da manoma, kada a manta da wanda ya manta da noma ya manta da abinci, wanda ya manta da abinci kenan babu rayuwa, shine wannan abin da ni na sa gaba kenan.
An dai kammala wannan taron na Yali wanda gwamnatin Amurka ta kikiro da shi a zamanin mulkin tsohon shugaba Barack Obama cikin yanayi na kwanciyar hankali, inda matasa maza da mata fiye da 700 suka yi masayar ra'ayoyi da dabaru a tsakanin su domin kulla kyakkyawar alaka. Abdulaziz Adili Toro, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
To masu sauraro, sai a dan mana afuwa da farkon rahoton mun dan samu tangardar na'ura. To a gaida Abdulaziz Adili Toro. Masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogon muke cewa karfe 11 na safe da minti 16. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ake kira da severe malaria a Turanci. Severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro zazzabi ne mai tsanani da kan haifar da matsaloli da dama. A wasu lokutan yakan haddasa zubar jini ga mai fama da shi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron, barka da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan matsanancin zazzabin cizon sauro, wato severe malaria a Turanci?
Bari mu fara da cewar shi zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu a likitance. Akwai zazzabin cizon sauro wanda aka saba gani wanda bai ta'azzara ba. Akwai kuma zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci, wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala. Bisa haka, zazzabin cizon sauro matsananci bangare-bangare ne yana da dandama. Misali, wanda akwai abin da ake cewa cerebral malaria, zazzabin da ya shafi kwakwalwa, kuma shi din yana iya zama kala biyu. Matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa, wanda yana da matukar illa, yana kisa, ko kuma wanda suka rayu sukan yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu. Akwai kuma waɗanda ya shafi kwakwalwa illa iyaka, za su zama ba su da ƙarfin jiki, ko kuma su dan yi suma biyu ko uku cikin awa 24, wato multiple convulsion kenan. To kuma akwai abinda ake cewa pulmonary edema, wato ruwa ne yake taruwa a cikin huhu sanadiyar matsananciyar zazzabin cizon sauro. Akwai abinda ya shafi ƙoda, saboda kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne, sai ta farfasa jinin nan. In ta farfasa jinin nan, abubuwan da suka rage na kwayoyin jinin nan za su bi ta shi koda ne. Maimakon koda ta yi kokarin tace su, sai ya kasance sun cutar da kodar, har ita kanta kodar ta zama ta samu matsala, ba ta aiki yadda ya kamata. Sai ya kasance kalar fitsarin ya koma yayi baki, kamar bakin Coca-Cola ko shayi wanda ya baki matuka. Sai ya kasance yanayin tace guba da take a jiki ta daina yi, fitsarin da ya kamata koda ta yi ta daina yi. Ana iya iya samun matsala da kuma saboda farfashewar jinin nan sai mutun ya samu rawayar ido wato jaundice sai idan shi yayi rawaya matuka yadda za a iya tunanin cewa ko cutar da muka yi magana a baya ne hepatitis ko kuma wani abu amma saboda kawai tsananin zazzabin cizon sauro din ne.
Menene alamomin shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro?
Akwai waɗansu na daga cikin alamomin zazzabin cizon sauron wanda su ma ana sa su a cikin matsanancin zazzabin cizon sauro shine jinin mutum ya matukar ƙasa saboda ya farfashe. To shi kuma in babu isasshen jini sinadarin oxygen ba zai zagaya a jiki yadda ake bukata ba kuma zai iya kawo zuciya ta samu matsala wurin bugawa. Saboda haka matsanancin zazzabin cizon sauro yana da illa matuka. Alamominsa yawanci abu na farko kamar yadda kowa yake ganin malaria zazzabi dan ciwon kai ciwon jiki da sauransu haka take nuna kamar yadda kowace malaria ke nunawa sai dai illa iyaka a matsanancin zazzabin cizon sauro mutum ya tagayyara sai ya kasance wani ya kai abin da ake cewa prostration wanda shi ma yana daga cikin matsanancin zazzabin cizon sauro yadda baya iya zama baya iya tashi sai an daga shi ba zai iya cin abinci ba komai sai an mai koda yana cikin hayyacin shi ba ya shiga cikin koma din ba idan aka duba idan jini yayi ƙasa matuka za a ga hannu da kafafu sun yi fari sal za a ga idanu yayi fari matuka za a ga yana numfashi sama-sama ko yana fitar da yawu mai kumfa-kumfa haka da sauransu da kyar yake iya magana saboda tsananin zazzabin cizon sauron nan saboda haka wasu bangarori ne da dama akwai wasu daga cikin zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda sai an gwada ne a asibiti saboda sinadarai ne ake dubawa sai a ce to wannan yana daga cikin zazzabin cizon sauro mai matsananciyar zazzabin cizon sauro saboda haka da bukatar a kai mutum asibiti ne da an ga alamar cewa yana neman tagayyara din nan to a kai shi a asibiti likita zai tantance sannan a dauki matakan da ya kamata kamar wanda yake da jinin shi yayi matukar ƙasa da bukatar sai an yi mai ƙarin jini wanda kodar shi ta samu matsala akwai matakan da za a dauka yanayin matsanancin zazzabin cizon sauron nan shine likita zai duba ya duba irin maganin da ya cancanta aiwa mara lafiya.
To likita misali a gida aka ga mutum yana neman tagayyara saboda shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro akwai wani taimakon gaggawa da ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti?
To taimakon gaggawa gaskiyar magana shine a garzaya da shi asibitin saboda duk wani minti daya a wannan lokacin da za a bata zai iya zama hatsarin gaske saboda haka taimakon gaggawa shine a dauke shi a kwantar da shi ba lalle sai a matsa mai ya zauna ba ko ya tsaya a kwantar da shi a garzaya asibiti saboda duk minti daya da aka bata yana da hatsarin matuka.
Wasu irin illoli irin wannan nau'i na zazzabin cizon sauro yake iya haifarwa?
To illolin za su iya kasancewa da yawa idan abin da ya shafi kwakwalwa ne misali gaba ɗayan su kowane iri ne rayuwar mutum tana cikin hatsari in ba a dau mataki ba mafi yawancin mutane fiye da rabi suna mutuwa wasu ala'alla kafin a je asibiti suna iya mutuwa wasu kuma sun je cikin awa 24 farko da dama sukan mutu saboda wala'alla an shiga halin da koda an yi maganin abinda batu da ke cewa irreversible state ba za a iya canza abin da ya faru ba saboda haka banda mutuwa waɗanda suka rayu wasu suna iya samun matsala in kwakwalwa ne ana iya samun matsala da kwakwalwan nan ko ji ko gani ko tabin hankali ko bangaren jiki ya shanye akan iya samun matsala kodar ta lalace sai kaji ana maganar cewar sai an nemi wanda kuma za a yi mai canjin koda ana iya samun matsaloli da dama da za su iya biyo bayan wannan matsanancin zazzabin cizon sauro
cutar severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro tana da rigakafi kamar yadda sauran ko kuma zazzabin cizon sauro ke da rigakafi
rigakafin ta shine rigakafin zazzabin cizon sauro kasancewar a gujewa zazzabin cizon sauro mutanen da kawai suke da ake ba su rigakafin shine waɗanda suna zaune a ƙasashen da babu zazzabin cizon sauro kuma za su yi tafiya su shiga ƙasashen da ke da zazzabin cizon sauro yawanci sati biyu kafin wannan tafiya akan sa su akan magani wanda za su rinka sha za su tsawon lokacin da suke wurin da akwai malaria nan za su rinka shan magani sannan kuma har yan satuttuka biyu ko uku bayan sun koma ƙasashensu sai mata masu juna biyu akan ba su suma magani da sunan kare matsananciyar zazzabin cizon sauro sai a cikin yara musamman masu ciwon sikila da ciwon da yake garkuwar jikin tayi ƙasa akan iya ba su magunguna domin karewa amma ga wanda bai faɗo cikin cikin waɗannan ba garkuwar jikin shi lafiya lau, to kariyar dai kamar kariyar zazzabin cizon sauro ne. A tabbatar cewar muhalli an kori sauro daga muhalli, an yi amfani da yana mai magani, sannan inda yamma ne yara ko manyan a sa riguna masu dogon hannu, wando mai tsawo, ko kuma a shafa magani wanda in sauro ya zo kusa da mutum ba zai iya cizon shi ba. A takaice kenan, ɗaukar matakan da zai hana sauro ya ciji mutum shine abin da ya kamata a yi. Sannan idan an ga alamun zazzabin cizon sauro, a ɗauki matakin yin maganin shi cikin gaggawa, kada ɓata lokaci.
To likita, zamu kwatanta yawan masu kamuwa ko kuma cin karo da irin wannan zazzabi a Najeriya?
To a Najeriya, saboda ita kwayar cutar zazzabin sauro, cizon sauron, wato Plasmodium falciparum, ta fi yawa, kusan kashi 98% na duk malaria da ake samu daga irin wannan kwayar cuta ce wadda take kawo zazzabin cizon sauro mai matsanancin illa. Saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya. Duk inda ka je asibitoci da wuraren ba da magani, za ka ga akan samu wannan matsala akai-akai.
Ta masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu sai wasiƙun masu sauraro da suka aika mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Okasha Abdulsalam Koko, jihar Kebbi, Najeriya. Ya ce, assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. To al'ummar garin Koko, abu mai muhimmanci yana nan tafe, shine zaben ƙananan hukumomi wanda za a yi nan gaba. Hakika ya kamata mu yi wa kanmu qiyamul layli, mu zabi wanda ya dace, wanda ya san mutuncin al'umma, wanda zai kawo mana ci gaba a yankinmu, kuma mai kishin mu ba mai kishin aljuhunsa ba. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki, jihar Bauchi, da Abubakar Salisu Kozaki tare da Zakiya Abdullahi Angon Funtuwa. Suka ce, baki da assalamu alaikum biya Hausa, da Allah ku ba mu dama domin mu isar da takardar kokenmu zuwa ga mai girma gwamnan jiharmu ta Bauchi, wato Bala Muhammad Auren Bauchi, da yi wa Allah da manzansa ya yi mana hanyar nan da ta tashi daga kwanar Shitu har zuwa garin na Gambaki, ta wuce ta tafi garin Cinade, ta haɗe da ta garin Misau, domin kuwa wallahi al'ummar garin nan na Gambaki suna matukar shan wahala wajen yin tafiye-tafiye da kuma fitar da amfanin gonakinmu. Da fatan wannan kira namu ya kai ga inda ya dace. Mun gode biyu Hausa. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga jagoran ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad da Katsina. Ya ce, jihar Katsina jihar shugaban ƙasa Buhari ce, sai dai kash har yanzu babu wani abin a zo a gani, ko da ƙwara ɗaya da jama'a suka amfana da shi a wannan mulki na Buhari da kuma gwamnan Aminu Bello Masari. Jihar na kokarin zama headquarter masu kisa da satar jama'a, duba da yadda suke yin rawar su a gaban hantsi a ƙauyukan jihar.
To a gaida Abdulaziz Adli Toro da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin, ga Hadiza ta dawo da labarai, amma a takaice.
Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi muhawara da abokan neman takarar shugaban ƙasarsa na jam'iyyar Democrat a daren jiya Laraba game da batutuwan kiwon lafiya, shige da fice, manyan laifuka da kuma wariyar launin fata, a yayin da masu ƙalubalantarsa suka so su caccake shi sosai a matsayinsa na ɗan Democrat da ke kan gaba, wanda zai takara da shugaba Donald Trump a shekarar 2020. Ina neman takarar shugaban ƙasa ne domin in maido da martaba ƙasar, in ji Biden.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji daga gare ku, yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake shirin rarraba ma'aikatu ga sabbin ministoci da aka tantance, ko me ya kamata ya ba wa muhimmanci, sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da tafiya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ta bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai mun haɗu insha Allah a shirinmu na dare.